EFCC dai da alamu wacce ke kaucewa yin duk wani ƙarin bayani kan muhawarar hakikanin bayyanar Bello Office ta ko kuwa a'a ta nuna matsayarta kan tsohon gwamnan shine mai kaucewa kumar hukumar da yanzu take ci gaba da farauta. Mukarrabin yaya Bello sun nuna hotunan sa lokacin da ya bayyana a ofishin da suka ce na EFCC ne, inda daga bisani bayan komawa gida jami'an EFCC suka wai gidan tsinke don neman cafke Bello. EFCC dai na nana ta ba wanda ya fi ƙarfin doka a Najeriya duk girman mukaminsa ko jam'iyyar siyasarsa.
Lily, can you just what I'm trying to say, can you just add some words so that we can, our listeners can understand you better?
You asked me a question and I said there's no one that is above the law.
Ba wanda ya fi ƙarfin doka. Na riga na gaya maka ba wanda ya fi ƙarfin doka. In ji kakakin hukumar EFCC Dele Oyewole. Bincike ko alamu na nuna EFCC na ƙoƙarin kama Yahaya Bello ne a matsayin mai gujewa doka maimakon a ruwan sanyi ya sulale ya shiga ofishin hukumar ba as ba cas, ma'ana ya kamata a ga akwai anko a hannunsa. Mai magana a madadin Bello Abdul Muhammad Ahmad ya ce sun yi mamakin yadda Bello ya mika kansa amma EFCC ta yi biris da bin sawunsa bayan ya koma gida.
Mutanen suka fito media suna cewa wai bai zo ba, sai da aka saki hotuna da abubuwa da aka gansa a cikin wajen, sannan kuma suka ƙara bin sa a kofar gida har da alfahari. Wannan abin siyasa ce kawai, babu wani zancen bincike ko wani abu da ake son hanci.
Amma Alhaji Abdul me yasa ba zai zauna a gidan nasa su hukumomin su zo su same shi? Shi kuma me za a yi, ma tafiya za a yi da shi a tafi da shi ba?
Sai to ai matsalan kowa da doka da tsari yake zama. Wannan yana da court order. Mutane nawa ne wanda ai suna kan mukamai na minista da wayi da kuma wanda suke da court order? Yanda aka yi wa kowa ya kamata shi ma abu mai wannan tsari, idan ba siyasa ba ne a cikin wannan abu.
A makon nan mai shigowa za a koma babbar kotun tarayya gaban alkali Emeka Nwite don shari'ar Yahaya Bello, inda ake buƙatar EFCC ta gurfanar da shi bayan rashin samuwar hakan a baya. Abdul Ahmad ya ce zai iya yiwuwa in Bello ya gana da lauyoyinsa ya bayyana gaban kotun.
Idan ya Bello ya shara da lauyoyinsa kuma ya tabbatar wannan abu babu siyasa ciki, babu wane ne, waye shi ya Bello? Mutum ne mai bin doka da oda. Kusan duk wanda ya san ma shi experience ya Bello ya san doka da oda, yana bin tsari ne na sassan rayukansa sannan ya gabatar da kansa.
Shugaban hukumar EFCC Olani Fekun Olukayode ya yi alwashin kama Bello don fuskantar shari'a.
The outcome of this case, but the writing.
Ban damu da koya sakamakon shari'ar zai kasance ba. Ban ga dalilin tuhumar wasu da almundana ba, matukar mun kyada Bello don aka gara mana yi murabus. Matukar ban tabbatar da hukunta tsohon gwamnan ba, in ji Olukayode. Ya zai za a jira a ga abin da zai faru gabani ko ranar komawa kotu kan dambarwar gurfanar da Yahaya Bello. Nasiru Adamu, Alhikayar Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.